matakin garkane masu adawa da dokar harajin 2018 a wasu gidajen yarin Niger ba tare da mashara'anta ta yanke musu hukunci ba shine abin da ya fara daukar hankalin majalisar dokokin Faransa wacce ta buƙaci shugaba Emmanuel Macron ya yi amfani da ziyarar da shugaban ƙasar Niger ke gudanarwa a wannan bitanin domin ya ganar da bakon nasa cewa wannan mataki ya saba wa tsarin demokradiya kamar yadda sakatare janar na kungiyar MPCR na Yusa Jimrau ya shaida min
jallikin Melashan yayi magana a majalisar dokoki ta horan shi inda ya ja hankalin ƴan majalisar dokoki ya ja hankalin gwamnatin Faransa kuma ya ja hankalin shugaba Emmanuel Macron na shi la'akari abokin shi ne kicin ɗan demokradiya ne bayan ziyarar da a nan ya mai to yau ya ga din jahalin take ciki hakkin na adam takkaiwa ne ake kenan da ake tsammanin Niger akwai demokradiya yau ta gurgunci
a da dabara wasu kungiyoyin kare hakkin dan adam na ƙasa da ƙasa sun shirya gabatarwa shugabannin ƙasashen biyu wata kasida a yammacin yau wacce ke dauke da buƙatar a saki dukkan mutanen da hukumomin Niger suka kama saboda dalilan gudanar da zanga-zanga inji kaka Tudagoni na kungiyar Alternative Espace Citoyen
kungiyoyi na Faransa ko na America ko na Alemanya kuma ba wasu Nigerian wanda suke mazanni a can Faransa suka hudo wannan takarda abinda ake cewa petition wanda mutane fiye da 3,000 sun sa hannu mutum 20 da wajen 6 a gidan yari wajen kwana fiye da 60 ai ko kaji ne ina ji kasa su cikin gida karke su kallike su kwana 20 wani abu ne balle wata biyu da wani abu
a ranar 25 ga watan Maris ne hukumomin Niger suka cakke shugabannin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 saboda zargin su da laifin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba kakakin gwamnatin ta Niger da na tuntuɓa a washe garin faruwar wannan al'amari ya ce da ni
in gwamnati da yake shi ne yake da nauyin tsaro nauyin kiyaye lafiyar al'umma yadda akwai wani cikas da ke iya wakana cikin irin wannan tafiyar ya ce kala a yi wannan ganin ai sai a hankuri a tarba gaba
ziyarar ta shugaba isowa ƙasar Faransa wacce ita ce ta biyu da yake gudanarwa a cikin mako guda haduwa ce ta musamman da za ta ba gwamnatocin kasashen biyu damar tattaunawa akan yarjejeniyar karfafa hanyar samar da wadatar wutar lantarki sai batun yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.